وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لتاهي بلوغ المرام لبتانا على الخشوع في الصلاة قد يتروى جمدا samuwar tawali'u nutsuwa a lokacin da ake sallah to ibn hajar al-asqalani a karkashin wannan babi ya kirga abubuwa guda tara wadanda suke hana a samu tawali'u a lokacin da ake sallah abubuwa kamar 33 ne wadanda ya kamata a sani game da al-khushu' a cikin sallah wasu suna taimakawa a samu al-khushu' a sallah wasu kuma suna hana samuwar khushu' a cikin sallah Ibn Hajar al-Asqalani ya ambaci guda tara amma abubuwan da suke hana a samu tawali'u a lokacin da ake sallah kawai abubuwa tara waɗanda suke hana a samu tawali'u da nutsuwa a lokacin da ake sallah أبو نفر كوشيني حديث أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يا حنا أن يصلي الرجل مختصرا متن يسلى يناري كده ما رنسى متفق عليه واللفظ لمسلم وأن اللفظ يدو أتكين بلوغ المرام لفظ الإمام مسلم نهى حديث يدري بيارد 40 بيارد Sai Ibn Hajar ya ce wa ma'anahu ma'anar mukhtasiran an yaj'ala yadahu ala khasiratihi mutun ya saka hannunsa akan maransa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana anan cikin bulughul marami kenan a sharhin da yayi sahihul bukhari shine fathul bari yana mujallal na uku shafi na 71 sharhin wannan hadisin a cikin sahihul bukhari wato fathul bari anan kuma yace ya'ani wabu al yadi alal khasirati fi salati abinda ake nufi shine mutun ya dora hannunsa akan maransa a lokacin da yake sallah a cikin sahihul bukhari kitabul amali fi salati babul khasri fi salati hadisi na 1161 hadisin abu huraira dinnan yace nuhiya anil khasri fi salati an hana kama mara idan ana sallah a cikin fathul bari sharhin wannan hadisin sai ya kawo fassara daban-daban wanda malamai magabata suka yi makalmar al-khasr dinnan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a hadisin abu huraira menene ake nufi da cewa al-khasr fi salati naha rasulullahi an yusalli ar-rajul mukhtasira me ake nufi da mukhtasira ya samu fassara daban-daban har an samu fassarori kamar guda biyar na ɗaya Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo waɗannan fassarori da aka yi ma wannan hadisi na Abu Huraira a cikin sharhin wannan hadisi yana Fathul Bari mujallal na uku shafi na 71 yace na farko akwai bayanin Ibn Sirin tabi'i almajirin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda ibn Sirin yace abinda ake nufi shine huwa an yaba'a yadahu ala khasiratihi wa huwa yusalli, mutun ya dora hannunsa akan maransa alhali yana sallah. Mutun ya dora hannunsa akan maransa alhali yana sallah. Sai ibn Hajar yace wa bidhalika jazama Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud malamin hadisi ya tabbatar da wannan fassara ta Ibn Sirin akan cewa abinda ake nufi da cewa annabi ya hana an yusalli ar-rajul mukhtasira, ma'anarsa wato shine mutun ya dora hannunsa akan maransa alhali yana sallah. Wa naqalahu Tirmidhi an ba'd ahli al-ilmi, Ibn Hajar yace kuma al-Imam Tirmidhi ya dauko wannan bayani daga wasu malamai. Sai yace wa hadha huwa al-mashhur min tafsirihi, wannan shine abin da yafi shahara game da fassaran kalma da tazo cikin hadisin Abu Huraira mukhtasira, wannan shine mafi shahara daga cikin fassarori kamar guda biyar wanda aka yi ma hadisin Abu Huraira din nan. Fassara ta farko ta Ibn Sirin ita ce fassara mafi shahara, wannan dalili yasa Ibn Hajar ya kawo fassaran a cikin Bulughul Maram yace wa ma'anahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi, ba fassaran shi bane, fassaran Ibn Sirin babban tabi'i wanda malaman hadisi suka yadda da wannan fassara kamar al-Imam Abu Dawud kamar al-Imam Tirmidhi da akasarin malamai, inji Ibn Hajar al-Asqalani. Sai yace na biyu fassaran wannan hadisi na Abu Huraira, naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira, an hana mutun yayi sallah mukhtasira. Me ake nufi da mukhtasira? Fassara ta biyu malamai suka dauki ainihin kalmar al-ikhtisar. Abinda ake nufi da al-ikhtisar shine mutun ya tashi zai sallah maimakon ya karanta surar gaba dayanta, yani qira'atu ayatin aw ayataini min akhir sura, sai dauko aya daya ko aya biyu na karshen sura kawai ya karanta, wanda zaka samu da yawa limamai suna yi haka a yanzu. Mutun zai dauko karshen sura ya karanta sallarsa, bai dauko suran gaba dayanta ba, sai dauko aya guda ko aya biyu na karshen wannan sura. Me yake nufi da al-ikhtisar anan? Kaga ya takaita karatun wannan sura, ya datse karshen ta kawai ya karanta. To wannan fassara ne da malamai suka yi ma kalmar mukhtasira, amma ba wai ya tabbata cewa annabi ya hana bane, wannan ba haramun bane, ba hana ba, tunda Allah subhanahu wataala yace faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, daidai ne ku karanta duk abin da ya sauka na al-Qur'ani a lokacin da kuke sallah. Amma dai akwai waɗanda suke fassara wannan hadisi na Abu Huraira da haka. Me ye dalilin da yasa suka fassara? Saboda kalmar al-ikhtisar, kalmar al-ikhtisar ma'ananta takaitawa, wato mutum ya takaita akan aya ɗaya ko ayoyi guda biyu na ƙarshen sura. Sai fassara ta uku ta hadisin Abu Huraira, Ibn Hajar ya ce ila an yuhzafa tuma'anina, ya kasance mutum ya yi sallah amma sallar da ya yi sai ya shafe nutsuwa a sallar tashi, ya shafe nutsuwa a sallar tashi saboda yana sauri, saboda haka sallar da ya yi ruku'u sai ya daga, da ya daga sai sujuda, kaga ya yi ta mukhtasira, ya yi sallar a takaice a maimakon ya yi ta da kamalarta. Wannan ma an yi la'akari ne da ma'anar kalma ta al-ikhtisar, wato an takaita sallah, an gajarta ta a maimakon a yi ta cikakkiyanta. Sai Ibn Hajar ya ce wa hadhani al-qawlan, waɗannan fassarori guda biyu, wa in kana ahaduhuma min al-ikhtisar mumkina, duk da cewa kowace fassara ta dace da ma'anar al-ikhtisar, idan ka ce mutum ya dauko aya ɗaya ko aya biyu na ƙarshen sura shine al-ikhtisar, babu shakka ma'ana ta yi. Idan ka ce mutum ya shafe nutsuwa a sallah, ya yi sallar da sauri, shine al-ikhtisar, nan ma ma'ana ta yi. Sai ya ce to amma in dai fassaran wannan hadisin ne, to ma'anar ba ta dace ba. Dalili kuwa saboda akwai riwayoyin hadisin da aka samu sun zo da wasu kalmomi, sun zo da kalmar at-takhassuru da kuma kalma ta al-khasr, wanda in ka dauki waɗannan kalmomi guda biyu babu yanda za a yi ka juya su ba da ma'anar takaitawa. Saboda haka kenan dole sai mu koma ga fassarar Ibn Sirin, wanda yake cewa abinda ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi sallah yana rike da marasa. Sai ya kawo fassara ta hudu, wanda wasu malamai suke cewa al-iktisar shine kamar misali liman yana sallah an ya hazifa al-aya allati fiha sajida ya dauko sura wacce take da ayar sujuda a cikin ta ka san akwai ayoyi da idan an karanta su ana sujuda to da ya dauko irin wannan sura wacce a cikin ta akwai ayar sujuda da ya kusa da wannan ayan sai ya dakata sai yake sai ya ruku'i din sa kaga me ake nufi anan al-ikhtisar ya takaita karatun sa don kada ma ya kai ga wannan aya ta sujuda bare yayi sujuda a sallah din idza marra biha fi qira'atihi hatta la yasjuda fi salati li tilawatiha wannan shine abinda al-imam al-ghazali ya fassara sannan fassara ta biyar wacce al-imam al-khattabi ya bayar inji ibn hajar shine anna ma'anahu an yumsika bi yadihi miqsara namma an dauko ma'anar asalin kalma ta al-khasr al-khasr tana bada ma'anar sanda saboda haka yace abinda ake nufi shine mutun yayi sallah yana rike da sanda ya tawakkau alaiha fi salati yana dogara da ita yana jingina a sallah kaga shi ma wanda ya bada wannan fassara yayi la'akari ne da asalin kalman ba wai ainihin yana da hujja ne daga hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don haka yasa ibn al-arabi al-sharh sunan at-tirmidhi ya musanta wannan fassara yake cewa bai dace da ainihin kalmar da tazo cikin hadisin abu huraira ba ibn hajar yace wa yu'ayyidu al-awwal ma rawa abu daud wa an-nasa'i min tariq sa'id ibn zaid don haka idan ka hada waɗannan fassarori guda biyar wanda aka yi ma hadisin abu huraira yace dole zaka dawo ga fassara ta farko fassaran ibn sirin wacce malamai akasari suka rike dalilin da yasa wannan fassara ta fi dacewa saboda akwai wani hadisi da yake sunan abi daud sunan an-nasa'i wanda sa'id ibn ziyad ya bada labari tabi'i ne sa'id ibn ziyad tabi'i ne ya bada labari yace sallaitu ila janbi ibn umar nayi sallah a gefen Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ko sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa wada'tu yadi ala khasiratihi sai na dora hannuna akan marana falamma salla lokacin da ya gama sallah sai Abdullahi dan Umar yace min hada salbu fi salati wannan shine cross a sallah kama maranka da kai din nan cross ne wato kamar siffa ce ta cross a sallah sai Abdullahi dan Umar yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha anhu kuma annabi ya kasance yana hana ayi sallah ana rike da mara kaga bayan hadisin da muka karanta na Abu Huraira sannan kuma ga ainihin bayanin Abdullahi bin Umar ya tabbatar da cewa abinda ake nufi da al-khasru fi salati wato shine mutun ya rike marasa a sallah ibn al-athir al-littafin an-nihayat fi garib al-hadith wal-athar mujallad na uku shafi na 44 yace abinda yasa Abdullahi bin Umar yace wannan cross ne a sallah wannan ai cross ne a sallah sai yace li'annal masluba wato tsayuwar da mutun yayi idan ya kama maransa sai ya zama shibhu salbi kamar yayi kama da cross ne li'annal masluba yamuddu yadahu ala jiz'i domin wanda za a giciye a cross zai miƙar da hannunsa ta dama wannan ta hagu kamar yadda ake gice mutane wa hay'atu salbi fi salati sannan siffa ta yin cross a sallah an yaba'a yadayhi ala khasiratayhi shine mutum ya dora hannuwansa a marasa wa yujafi baina abudayhi fil qiyam yana tsaye sannan ya bude tsakanin hannuwansa wato damatsunsa in ya bude tsakani ya kama mara kaga kamar alaman cross ne saboda haka Abdullahi bin Umar yace ai abinda kai din nan cross ne a sallah kuma manzon Allah ya hana to anan mun samu ainihin fassara hakika game da abinda hadisin Abu Huraira yake nufi Abdullahi bin Umar shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya kara musu yarda Ibn Sirin daga cikin tabi'ai ya fassara da abinda ake nufi da cewa al-khasru fi salati shine mutun ya rike marasa yana sallah don haka wannan fassara ita ce wacce malaman hadisi mafi yawa suka dauka kuma hatta malaman fiqh domin ita ce ma'anar da ta dace da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma anan me yasa aka hana me yasa aka hana mutum zai sallah ya kama marashi? Ibn Hajar ya kawo dalilai kamar guda shida, nan ma fahimta ne na malamai daban-daban. Yace na daya, li'anna iblisa uhbita muktasira, lokacin da Allah zai saukar da iblis daga aljanna, daga sama, lokacin da Allah zai saukar da shi, sai ya saukar da shi yana rike da marasa. Kaga kenan ya sauko duniya ma da alfahari, dan duk mutumin da ya kama marasa akwai alamar alfahari. Wannan yana cikin al-Musannaf na Ibn Abi Shayba. Don haka idan mutum yana sallah sai ya rike marasa, wato kamar yana daukan siffar iblis ne a lokacin da aka saukar da shi a wannan duniya. Na biyu yace li'anna al-yahuda tuksiru min fi'lihi, saboda yahudawa suna yawaita yin haka, yahudawa suna yawaita yin haka. Fa nuhiya anhu, sai aka hana. Karahatan li tashabbuh bihim, saboda me? Saboda kada a kwaikwayi yahudawa. Yana cewa wannan ma yana cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba fi zikir bani Isra'il, hadisin Aisha wanda zai magana a kansa a gaba, wanda Ibn Abi Shayba ya kara da cewa fi salati, idan ana sallah, don ya nuna cewa ba laifi bane don ka rike maraka amma ba a cikin sallah din ba. A wata riwayar yana cewa la tashabbahu bil yahudi, kada ku kwaikwayi yahudawa. Fasarat bayani na uku wanda aka yi game da hikimar hana riƙon mara a lokacin ana sallah, wasu malamai na cewa li'annahu rahatu ahlin nar, saboda ainihin hutawa ƴan wuta kenan. Idan azaba ta yi ma ƴan wuta yawa, in za su huta shine su rike marasu, wanda shi ma akwai hadisi a kai, yana cikin al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, fasaran al-Imam Mujahid Tabi'i, Allah madaukake masa rahama. Yana cewa wabu'ul yadi alal hikwi istirahatu ahli nar, dora hannu akan mara alama ce ta hutawa ƴan wuta. Allah ya kare mu. Dalili na hudu, wasu na cewa li annaha sifatu rajizi hina yunshidu, a zamanin jahiliya mutane sukan yi canfi da tsuntsaye, suna canfi da tsuntsaye. Mutum zai tafi inda tsuntsaye suke kamar gindin bishiya, yayi kururuwa a gindin bishiyar nan ya kori tsuntsayen, to tsuntsun da ya fara tashi da inda ya dosa sai ya yi canfi da wannan tsuntsun. To kafin mutum ya yi irin wannan kururuwan a zamanin jahiliya, wato sai ya kama marasa, sannan ya daka ihu, sai ya riƙe marasa kafin yake yi, sai ya zama mutum kamar yana kwaikwayon al'ada ce ta mutanen jahiliya kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma manzon Allah bayan ya zo ya hana yin canfi. Wanda shi ma yana cikin littafin Sa'id ibn Mansur min tariqi Qais ibn Abbad bi isnadin hasan. Dalili na biyar, li'annahu fi'lun mutakabbirin, malamai suka ce abinda yasa aka hana mutum ya rike marasa yana sallah, saboda aikin masu girman kai ne, aikin masu girman kai ne, ba aikin talaka bane, ba aikin mara wato ji da kai bane. Asali zaka samu masu ji da kai suke rikon marasu. Wannan shi ma yana daga cikin fassarar da malaman farko suka yi ma hikimar da ta sa aka hana riƙon mara idan ana sallah. Dalili na shida, li'annahu fi'lu ahlil masa'ibi, al-Imam al-Khattabi yace kuma riƙon mara yana daga ainihin siffar waɗanda musiba ta saukan musu. Idan musiba ta aukan mutane za ka ga sun rike marasu, wato kamar suna cikin damuwa. To amma duk da haka, bayan Ibn Hajar ya kawo waɗannan bayanai kamar guda biyar, kamar guda shida na hikimar hana riƙon mara a sallah, sai ya ce wa qawlu Aisha a'la ma warada fi dhalika, fassaran da Aisha ta yi ma dalilin da yasa Annabi ya hana mutum ya riƙe marasa a lokacin yana sallah shine saboda Yahudawa suna yi. Wannan fassarar Aisha ne, Allah ya kara mata yarda. Wala munafata baina jami'i, sai ce amma duka wannan bayani guda shida game da dalilin hana riƙon mara ana sallah, kowane dalili ka ɗauka ya dace da ainihin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Saboda idan ya tabbata iblis lokacin da Allah ya saukar da shi ya taho duniya yana riƙe da mara, ashe kaga riƙon mara dai wata sifa ce mara kyau. Idan ka dawo ga ainihin al'adar Larabawa ne a zamanin jahiliya, nan ma dai ya kamata a ce an guje shi. Idan aka ce to ai siffa ce ta hutawar ƴan wuta, kaga wannan dalili ma ya isa a ce an guje shi. To amma ainihin abin da yafi dacewa inji Ibnu Hajar shine fassaran Aisha Allah ya kara mata yarda. A takeice wannan hadisi na farko yana nuna mana cewa innal qiyama ala hay'atin ghairin mashru'a, tsayuwar sallah idan mutun yayi wata siffa wacce Allah bai shar'anta ba, min mawani'il khushu'i fi salati, wannan tsayuwa da yayi a dalilinta Allah zai raba shi da nutsuwa a cikin wannan sallah. Allah ya sa mu gane. Shi yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi da farko, tsayuwar da za ka yi ma a sallah in ka bar tsayuwa irin ta Annabi Muhammad, idan ka yi tsayuwa sabanin wacce shari'a ta yi umarni da shi, to a dalilin wannan tsayuwa da ka yi za ka rasa albarka na nutsuwa a cikin wannan sallah. To tunda kuwa haka ne, malamai suka ce ashe kenan mutum ya kama marasa yana sallah ya zama haramun. Tunda idan aka ce Annabi ya hana, kaga kenan haramun ne. Annabi ya hana mutum ya rike marasa yana sallah, wannan ya nuna cewa haramun ne. Wabul yadaini fil wasti, mutum ya dora hannuwansa a wato a marasa lokacin da zai yi sallah, wannan shine abinda sunna ta hana. Bal iltizamu sunna ad'a lil khushu, idan dai mutum yana so a samu nutsuwa a sallar shi, to babu shakka hatta tsayuwar da zai yi a sallah dole ne yayi tsayuwa irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa in ka bude littafin fiqihu zaka ga bayanai na malaman fiqihu suna cewa yukrahu alqiyamu ala rijlin wahida, babu kyau mai sallah ya tsaya akan kafa daya. Mutum yana sallah sai ya tsaya akan kafansa guda daya, ko kuwa taqdimuha ala al-ukhra, ka ɗaya kafa ɗaya ta yi gaba ɗaya ta yi baya, wala saqiha bil ukhra, koko ya hada kafafun ya manna su wuri guda ya tsaya, to ba zai samu nutsuwa ba a sallar shi. Haisu la uzra lahu, idan dai babu wani uzuri, sai dai idan akwai uzuri wannan kuma, li'annahu takallufun yunafi al-khushu'a, saboda abinda mutum ya aikata yana kore mar samuwar nutsuwa a sallar sa. Wala ba'sa bil istirahati ala ihdahuma li tul al qiyam aw nahwihi, amma idan aka ce an dade a tsaye ana karatu, saboda tsayuwar mutun ya gaji sai ya karkata gefen dama ya koma gefen hagu, ya bada karfin sa a dama ko ya bada karfin sa a hagu, ko ya dan daga kafarsa saboda ya samu hutu, kaga wannan akwai uzuri. Shi yasa malamai suke cewa idan babu uzuri haisu la uzra, amma idan akwai uzuri to wannan ba laifi bane. Wannan in ka duba al-manhajul qawim sharhuna masail at-ta'lim littafin al-imam Ahmad bin Muhammad ibn Hajar al-Haytami wanda ya rasu a Makka hijirana da shekara 974 a mujallal na farko shafin 252. Daga cikin waɗanda suka yi bayanai akan wannan akwai Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, malaman fiqihu suna cewa abinda ya sa aka hana ire-iren waɗannan tsayuwa, tsayuwar da ta saba ma sunnar annabi, saboda aya ta 238 ta suratul baqara, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, wannan aya Allah madaukake ce ku tsaya ga Allah kuna masu kunuti. Me ake nufi da kunuti? At-ta'atu wal khushu', a same ku da biyayya ga Allah da nutsuwa da tawali'u. Mutum sai ya tsaya a sallah ya kama ma da shi, ina tawali'u? Babu maganar tawali'u. Haka in ka duba littafin al-Imam al-Mardawi al-Hanbali kitabul insaf, yana magana akai kamar daga cikin waɗanda suka yi bayani akai, akwai Ibn al-Jawzi da muka faɗa. Shi Ibn al-Jawzi ya tsananta har ma yana cewa duk mutumin da ya kama marasa a sallah to sallar shi ta ɓaci. Lauƙama ala rijlin wahidin, wanda ya tsaya kan kafa ɗaya a sallah, sallar shi ta ɓaci, sai dai inda ma kafarsa guda ce. Fa zahiru kalami aksari ashabil ijza, sallarsa ta ɓaci idan mutum ya tsaya akan kafa ɗaya, sallarsa ta ɓaci idan mutum ya kasance ya kama marasa a sallah. To amma akasarin malamai ba su da wannan fahimta, shi yasa ake cewa wannan fahimta ta Ibn al-Jawzi fahimta ce da ta zamanto baƙuwa ga fahimtar malaman fiqihu da kuma masana ilimin hadisi, a domin babu hujjar da take nuna sallar mutum tana ɓaci akan haka. Hujjar hadisi ne da bai inganta ba. Matar sayyiduna Abubakar ana kiranta Ummu Ruman, ta ba da labari ta ce wata rana sayyiduna Abubakar ya ganni a tamayyalu fi salati, ina rangaji ina sallah tana sallah tana motsi ta dama ta ya hagu gaba baya kasa akwai wanda yana sallah bai da nutsuwa yana sallan amma yana yawo a wuri guda to sannan Abubakar ya ganta tana irin wannan sallah matar shi sai tace fazajarani sai ya daka min tsawa zajaratan kittu an sarifu min salati tsawar da sayyidina Abubakar ya min sai da na kusa in kace sallah saboda razana da dai ثم قال سيئة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ظن الله ينجيوا إذا قام أحدكم في الصلاة إذن ديونك يتأي أصلى فليسكن أطرافه ينطر دسسن جكينسا مأكين في إذا نطر دسسن جكي حنونك ينسو كفرك تنسو إرجنك ينسو كنك ينسو amma idan mutum yana sallah hannunsa na motsi ya sa hannu a aljihu yana kirga kudi ko kuma mutum yana sallah yana rangaji yana motsi yana kai kawo kaga sassan jikinsa busu natsu ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yatamayyadu tamayyulal yahudi kada mutum ya ringa wato ya ringa karkatawa yanda yahudawa suke yi yahudawa idan suna ibadarsu ko yanzu idan kana kallon ibadar yahudawa zaka gani suna rangaji akai gaba a dawo da wasu mahaddata alqur'ani su ma suka yi irin wannan wanda ba shi da asali a sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna taskin al-atraf min tamam as-salati natsar da sassan jiki yana daga alamar cikan sallan bawa lokacin da ka tsaya zaka yi sallah hannunka bai yi motsi ba kafarka ba ta yi motsi ba kirjinka bai yi motsi ba kanka bai yi motsi ba har ka gama sallah to alama ce take nuna sallar ka ta cika amma kana sallah sassan jikinka na motsi nan yana tafiya can yana can to ya nuna cewa sallar akwai nakasu wannan hadisi babu shakka hadisi ne wanda bai inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba in ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 2691 amma babu shakka malamai suna cewa wajibi ne musulmi idan yana sallah a samu wato nutsuwa tare da shi wanda wannan nutsuwa ita ke bada tawali'u gare shi mu ci gaba da karatu yace wa fil bukhari al-littafin sahihul bukhari an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda anna zalika fi'lul yahudi fi salatihim wannan shine fassaran aisha din me dalilin da yasa annabi ya hana a rike mara ana sallah ya kawo dalilai fassaran malamai har guda shida ibn hajar yace amma daga cikin fassaran nan da malamai suka yi me yasa annabi ya hana a rike mara ana sallah fassaran aisha shine yafi dacewa saboda aisha tace inna zalika fi'lul yahudi fi salati wannan aikin yahudawa ne a sallar su hadisin yana sahihul bukhari كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديثي ندبو أكد أليه دودها مسند تقوص أقوي حديث مسروق بن الأجدائي يناتيوا شيرويتو حديث يناتيوا كانت تكره عائشة كسنتي تنا كامة أن يجعل يده في خاصرته متن يدور هنوس أمارة إذن ينا صلى وتقول تناتيوا إن اليهود تفعله سبود يهودا وسنعي saboda yahudawa suna yi amene fi salatihim a sallar su kaga wannan ya nuna cewa yahudawa suna sallah babu shakka sallah wajiba ce akan yahudawa kuma sallar da Allah ya shar'anta mana da sallar da Allah ya shar'anta ma yahudawa ba shi da bambanci mai yawa sallar musulmai da sallar yahudu ba ta da bambanci mai yawa abinda zai gwada maka ma an shar'anta musu yin sallah shine a suratu ali imran aya ta 43 ana magana akan maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam na tun kafin ta haifi annabi isa saboda tana cikin banu isra'il allah madaukaki yana ce mata ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ke maryam qunuti li rabbiki alqunut wato a samu tawali'u gare ki ta wajen allah mahaliccinki ki zama mai tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala wasjudi warka'i ki sujuda ki ruku'i ma'ar raki'in tare da masu ruku'i ana magana da maryam kafin a haifi annabi isa alaihi salam kaga kenan kafin ma addinin nasara ya zo duniya dama can banu Isra'ila suna mene sujuda da ruku'i kaga ya nuna cewa sallarmu ita ma sujuda ce da ruku'i kamar yanda a tafsirin al-Imam al-Bagawi fassaran ita wannan aya ta suratu Ali Imran ma'alimut tanzil yace don haka yasa wasu malamai suke cewa abin da ya bambanta sallarmu da ta Yahudawa su ana fara yin sujuda kafin ruku'i saboda me Allah yace wa Maryam wasjudi warka'i ki sujuda ki ruku'i ma'ar raki'in ya nuna kenan sujuda ce farko sannan ayi ruku'i wasu malamai suka ce la ba haka bane wawun da yazo a wurin wawun da yazo a tsakanin su din nan litartibi balil jam'i wannan wawun da yazo tsakanin wasjudi warka'i warka'i da aka faɗa anan ba wai yana nuna cewa a fara yin sujuda kafin ruku'i bane a'a saboda dai a hada abu biyu din ne wato Allah yana cewa Maryam ki tabbata kina yin sujuda ki tabbata kina yin ruku'i amma ba wai Allah yana nuna cewa sujudar ta zo kafin ruku'i ba saboda da larabci mutum yakan ce ra'aitu zaidan wa amra naga zaidu da amru koda a ce amru ya fara gani sai ya jinkirta shi ya kawo zaidu da farko da larabci ana yin haka wato kalmar wawun ba ta nuna cewa litartibi dole ne a fara sujuda kafin ruku'i kuma wannan ita ce fassara mafi inganci saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi haka ba wai yana nuna cewa sallar su ta bambanta da tamu bace da aka ce warka'i ma'ar raki'in ki ruku'i tare da masu ruku'i maza arraki'una maza ne ba a ce ma'ar raki'ati tare da masu ruku'i mata ba me yake nuna maka li yakuna a'amma wa ashmal har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata suna zuwa sallah a masallaci tare da maza wannan ya nuna zamanin Maryam mata suna zuwa sallah a masallaci tare da maza shi yasa Allah ya ce wasjudi warka'i ma'ar raki'in tare da masu ruku'i maza wannan ya nuna hatta a wancan zamanin limamai waɗanda ake sawa a masallaci maza ne ba mata bane فإنه يدخل فيه الرجال والنساء قيل معناه مع المصلين في الجماعة نعم أكو إن أكسام بمبنشي سكان سلر مسلمي ده سلر يهودا سبو ده مي سبو ده بيديو إي ده سكا شغر أتكين إبادة تاسو إنزا أكو واكا واكا إذن أنا إبادة إذن يهودا وصنا إبادة سو سنا هدا وادا واكا ده بيديو إي ما سيا وانكسكي سنن حتى ما يأسسن سلر تيهودا وانكسكي su cancanza saboda tsawon zamani musamman don adawa da musulmai su nuna cewa addinin su ya bambanta da na musulmai sun daina sujudan da ruku'i amma har yanzu da Allah zai nufe ka zuwa Isra'ila har yanzu zaka ga Yahudawa waɗanda ba su bar sallah yanda ayar Al-Qur'ani ta tabbatar ba sallan nan yanda muke yi haka nan suna yi illa dai abin da ya bambanta kaɗan ne duk da cewa akasari yanda suke yi din zaka samu akwai bidiyoyi da kuma saba ma ainihin tsari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ita sallah amma mafi yawan yahudawa sun daina sallah yanda muke yi saboda haka sun koma ibada su a zaune akan kujera kamar yanda kristoci suke yi za a zauna akan kujera a yi addu'o'i lokacin da za a karanta addu'a a miƙe tsaye wannan shine kadai amma sauran ibadar duka zaune za a yi ta sannan lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taras da yahudawan suna ibada wannan dalili yasa Aisha take cewa inna zalika fi'lul yahudi fi salatihim a sallar su ashe suna sallah lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad har ma idan za su yi sallah suna cire takalma idan za su yi sallah suna cire takalma wannan shi yasa aka samu hadisai daga sahabbai masu yawa kamar misali Shaddad bin Aus hadisin sa yana sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda ku saba ma yahudu fa innahum la yusalluna fi mi'alihim wala khifafihim saboda su yahudawa ba su yin sallah a takalman su ko ku saba musu su yahudawa ba su yin sallah a takalman su wannan ya nuna cewa suna cire takalma kafin su yi sallah a wancan zamani hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisin 607 akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi khifafihim wala ni'alihim wanda yana cikin sahihu ibn hibban kitabu salati babu fardi mutaba'atil imam hadisi na 2225 wannan hadisi ya zo daga sahabbai masu yawa shaddad bin aus abdullah bin mas'ud abdullah bin abi habiba abdullah bin amr amr bin quraysin akwai ausun at-thaqafi da abu huraira wadannan sahabbai duk sun ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga musulmai su saba ma yahudu saboda yahudawa ba su yin sallah da takalmi yake cewa ku yi sallah da takalma na'am wannan matsala ce da take bukatar bayani insha Allah za mu kawo kansa amma dai a takaice an samu hujja daga bakin Aisha Allah ya kara mata yarda ta kira ibadar yahudawa da sunan mai sallah inna zalika fi'lul yahudi fi salatihim ashe ibadar yahudawa sallah ce sannan ga hadisai daga bakin annabi muhammad khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ashe kenan ibadar yahudawa sallah ce annabi ya kira ta da sunan sallah duk da cewa ibada sun bata ta amma duk da haka ya kira ta da sunan sallah wannan ya nuna cewar hatta ibada ta nasara ita ma ana kiranta da sunan sallah domin akwai riwaya da ta zo khaliful yahuda wan nasara ku saba ma yahudu da nasara li'annahum la yusalluna fi ni'alihim wannan ya nuna cewa ibadar da suke yi din sunanta sallah wato ba laifi bane don ka ce yahudawa ka gansu suna sallah ko ka ga nasara suna sallah amma idan buki ne fa idan buki ne babu hali ka kira shi sallah wannan shine kuskuren da kamar ma'aikata kafafen labarai da yawa sukan yi zaka ga an ce ai ana sallan kirsimati la buki da kirista kan yi ko ba yahude ya kan yi wannan sunansa al'idu ko da ta sashin hadisin annabi muhammad idan akan ce al'idul abha akan ce al'idul fitr misali amma ba za a ce sallar kirsimati in mutum ya ce sallah anan yayi kuskure dan ba sallah bace wannan amma ibadar su wacce suke yi wannan kuma ana kiranta sallah ba laifi bane don haka lallai suna sallah yanda yazo cikin hadisi na Aisha din nan Allah ya kara mata yarda kuma sallar su din a yanzu baka iya samun littafi wanda zai iya ma bayanin dokokin sa hatta a wajen su bare ta sashin musulmai wanda dama can Allah ya riga ya shafe shari'ar su tunda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani bayani game da yadda ibadar su ya kamata ta kasance amma har yanzu din idan da zaka duba littafin su zaka ga bayanin da ke nuna cewa lallai Allah ya shar'anta sallah gare su tun a zamanin da kamar misali in ka duba akwai littafin Daniel wanda Daniel mun yi magana a kansa yana daga cikin annabawa zamanin farko mun yi magana a karatun Fathul Majid shekara ta 2010 kenan zamanin Sayyidina Umar hijira na da shekara 17 aka samu gawarsa a kasar Farisa sahabbai suka samu gawarsa yanda labari ya zo a cikin Usdul Gaba mujallad na farko shafin 251 al-isaba fi tamizi sahaba na Ibn Hajar a mujallad na farko shafin 480 da majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujallar na biyu shafin 154 da mujallar na 27 shafin 271 cewa an samu gawar shi wannan bawan Allah da ake ce ma Daniel wanda sayyidina Umar ya umarni a binne shi a wurin da jama'a ba za su gane ba saboda a wannan lokaci suna tabarruki da gawan nashi wannan mun yi magana sa a littafin Fathul Majid to shi Daniel din nan akwai ainihin littafin sa a cikin Bible da ake kiransa Daniel in ka duba sura ta 6 aya ta 10 wannan zaka ga bayani game da cewar lallai a zamanin da akwai ibadan nan ta sallah yanda aka shar'anta wa musulmai su ma an shar'anta musu sallah kuma suna sallan da safe suna sallan da rana azhar suna sallah magariba suna sallah da daddare saboda haka ita sallar ba wai mu ne aka fara yi mana shar'anta mana ba la hatta waɗancan al'ummomi da suka gabata su ma Allah ya shar'anta musu kuma hatta alwalan nan da muke ita kanta ba mu aka fara shar'antawa ba su ma an shar'anta musu kuma har yanzu yahudawa idan za su yi ibada sai sun wanke hannuwa da kafafu kamar dai alwala amma ba alwala irin tamu ba kuma baya ga haka suna yin qablu, suna dora hannuwa a kirji idan za su yi ibada, sannan su sunkuyar da kansu dan kadan. Kuma in ka dawo ta hadisin annabi Muhammad, hadisin Abdullah ibn Abbas da Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma'ashiral anbiya'i umirna bi salasin, mu annabawa an mana umarni da abubuwa guda uku. Yana nuna duka annabin Allah, kowane annabi Allah ya umarce shi da abubuwa guda uku. Na daya ta'jilul fitri, gaggauta buɗe baki idan an yi azumi, a gaggauta buɗe baki da zaran rana ta buya a ci abinci. Na biyu ta'khiru suhur, a jinkirta sahur, kar a gaggauta yin sahur a cikin dare, a jinkirta sai alfijir ta kusan kitowa, sannan sai ai sahur. Wannan duk annabawa Allah ya musu wannan umarni. Na uku wa wab'ul yadil yumna ala al-yusra fi salati, a dora hannun dama akan hannun hagu idan ana sallah. Annabi ya tabbatar da wannan, wanda Diyaul Maqdisi ya inganta hadisin a littafinsa Al-Mukhtara shafin 200, Al-Imam Al-Baihaqi a littafinsa As-Sunan Al-Kubra hadisi na 8125, da Al-Imam Al-Haythami a littafin Majma'u Az-Zawaid yana hadisi na 2609, da littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Sifatu Salatin Nabi in ka duba shafi na 87. Waɗannan suna nuna cewa yin qablu yana da asali daga annabawa, ba wai annabi Muhammad ba. Mutum ya dora hannunsa a kirji a lokacin yana sallah, wanda har yanzu Yahudawa suna yi. Yahudawa suna dora hannuwansu a sallah idan za su yi ibada. Hatta kabbara, yanda kake daga hannu in za ka yi kabbaran harama, Yahudawa suna yi ainihin ibadarsu. Za su daga hannuwansu sama da kunnuwansu guda biyu, sannan su yi qablu. Kaga kenan yadda muke kabbaran harama, mu yi qablu suna yi, amma sun shafe ruku'in. Don haka yanzu daga tsayuwa sai a zarce sujuda. Idan an je sujudan kuma ba za a dora goshi a ƙasa ba, sai a haɗa hannuwa guda biyu, sai a dora kai akan a cikin tafukan hannuwa. Sai zamanto sun saba ma ainihin yadda sallar tasu asali take. Allah ya sa mun gane. Sai mu je al'amari na biyu wanda yake hana a samu al-khushu'u a sallah. Ya faɗi abu na farko shine kama mara idan za a yi sallah, yana raba mutum da al-khushu. Al'amari na biyu shine hadisin Anas radiyallahu anhu, yace wa an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yace idza quddimal asha'u, idan aka gabatar da abincin yamma, ta'amul ashi huwa al-asha'u. In ka duba al-qamus, me yake nufi da al-asha'u? Abincin dare, abincin yamma wanda ake ci da daddare, wanda shi ake kiransa al-asha. Idan an gabatar da abincin yamma, fabda'u bihi, sai ku fara cinsa, qabla an tusallu al-maghrib, kafin ma ku yi sallar maghriba. Muttafaqun alayhi, hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim, littafin sahihu muslim kitabul masajidi babu karahati salati bi habarati ta'ami alladhi yuridu aklahu fil hal, hadisin 557. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza habara al-asha'u wa uqimati salatu, an kawo abinci kuma an yi iqamar sallah, amma duk da haka annabi yace fabda'u bil asha'i, ku fara cin abincin. Wannan riwaya ta al-Imam Muslim maimakon quddima, wanda yazo a sahihul bukhari, yanda yazo nan idza quddimal asha'u a sahihu muslim idza habara al-asha'u, idan abinci yazo. Sannan akwai riwaya da take sahihul bukhari da muslim idza qurribal asha'u, kaga yazo da idza quddimal asha'u, idza habaral asha'u, idza qurribal asha'u, idan an matso da abinci, wa habarati salatu, lokacin sallah yayi, fabda'u bihi, sai ku fara da abincin, qabla an tusallu salatal maghrib, kafin ma ku yi sallar maghriba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ta'jalu an asha'ikum, kar ku yi gaggawa ku bar abincinku, kar ku yi gaggawan sallah ku bar abincinku. Akwai hadisin Aisha, anan ya kawo hadisin Anas bin Malik ne. Akwai riwaya ta Aisha, Allah ya kara mata yarda, tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimati salatu, idan an yi iqamar sallah, wa hadara al-asha'u, abincin yamma ya zo, fabda'u bil asha'i, sai ku fara cin abincin. Akwai hadisin Abdullah ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wubi'a asha'u ahadikum, idan an ajiye abincin dayanku, wa uqimati salatu, kuma an tsaye da sallah, anyi ikama fabda'u bil asha'i sai ku fara da abincin wala ta'jal hatta tafruga minhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar kai gaggawa na yin sallah har sai ka gama cin abincin wadannan hadisi gaba ɗaya suna cikin sahihul bukhari sahihul muslim sunan abu daud don haka yasa in ka duba sunan abi daud shi abdullahi bin umar wanda yana cikin wadanda suka ruwaito hadisi game da fara cin abinci din nan ana cewa wa kana ibnu umar yudau lahu at'amu wa tuqamu as-salatu idan aka kawo ma abdullahi bin umar abincin sa sai aka yi iqamar sallah fala ya'tiha hatta yafruga bai zuwa sallan nan sai ya gama cin abincin wa innahu yasma'u qira'at al-imam yana jin maliman yana karatu a masallaci amma ba zai ji ba sai ya ci abincin saboda me saboda kada ya saba ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan al-imam an-nawawi yana sharhin wadannan hadisai a littafin sa sharh sahih muslim juz'i na biyar shafi na 46 yace wa yalhaqu bi hadha ma kana fi ma'na yashghalu al-qalba duk abinda zai shagaltar da zuciya wa yuzhibu kamal al-khushu' abinda zai tafida kamala na tawali'u to yana da kyau a bashi sai an gama wannan sannan ayi sallah wa hadhihi al-karaha inda jumhur ashabina wa ghairihi idza salla kadhalika fi al-waqti sa'a idan mutun yayi sallah in dai akwai wadataccen lokaci to babu laifi idan dai akwai lokaci wadatacce kana iya sallah din daga baya ka zo ka ci abinci fa idza baqa bi haythu lam law akala aw tatahara kharaja waqtu salati idan misali lokacin ya riga ya matse idan aka ce zai tsaya cin abinci ne lokacin zai fita anan malamai suna cewa to wajibi ne je fara sallah kafin ya ci abinci ko idza salla ala halihi wa fil waqti sa'a amma misali idan akwai wadataccen lokaci duk da haka nan ya ki ya ci abincin ya tafi yayi sallan to yayi abinda ake kira makaruhi saboda ya saba umarnin annabi idan akwai isasshen lokaci misali nan gaba akwai kamar awa daya kafin rana ta kafin lokacin magriba ya wuce kaga zaka iya gama cin abincin kuma har ka samu yin sallar magrib sai ya zama duk da haka ka ki ka ci abincin sai ka fara zuwa sallar magrib to kai makaruhi tunda har zaka iya cin abincin kuma kai sallar lokacin bai fita ba mutun ya aikata makaruhi wa salatuhu sahiha amma sallarsa ta inganta sai dai malamai suna cewa ne amma duk da haka wannan yana nuna cewa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son idan za a yi sallah ayi sallah babu komai a zuciya domin idan ya zama an kawo abinci kuma kana jin yunwa sai ka tafi sallah hankalinka yana ina hankali yana girki saboda ka sallan babu nutsuwa a cikin ta me yasa ake son a fara cin abinci kafin ayi sallah saboda a samu nutsuwa idan za a yi sallah sai zama wasu na kuskure anan sai su ce wai ai sallah abincin yana gaba ne da sallah wannan kuskure ne abincin baya gaba da sallah sai dai abincin sharadi ne mutum ya fara cin sa don kada yayi sallah zuciyarsa tana tunanin shi yanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa yalhaqu bi hadha ma kana fi ma'nahu yashghalu al-qalba duk abinda zai shagaltar da zuciya to mutum ya dakatar da sallan yayi shi sannan yayi sallah in dai ba lokaci ya kure ba murusalis alladhi yamna'u al-khushu'a fi salati abu na uku wanda yake hana a samu tawali'u a lokacin da ake sallah shine hadisin Abu Zarr radiyallahu anhu yace wa an Abi Zarr radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Zarr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace idza qama ahadukum fi ssalati idan dayan ku ya tsaya a sallah fala yamsahu al-hasa kada ya goge tsakuwa kada ya goge tsakuwa fa innar rahmata tuwajibuhu saboda rahama tana fuskantar sa rawahu al-khamsatu bi isnadin sahih malamai biyar suka ruwaito wannan hadisi Ibn Hajar yace isnadin yana da inganci al-Imam Abu Dawud al-Imam An-Nasa'i al-Imam At-Tirmidhi al-Imam Ibn Majah da kuma al-Imam Ahmad wadannan sune al-khamsa wa qala At-Tirmidhi al-Imam At-Tirmidhi yace hadithun hasanun garibun wannan malamai na cewa kuskure ne Ibn Hajar yayi da cewa bi isnadin sahih domin idan al-Imam At-Tirmidhi yace hasanun garibun wannan hadisi yana da rauni wannan hadisin yana da rauni ka duba ba'ifu tarkib wa tarhib hadisin 295 yace wa zada ahmad al-imamu ahmad yayi kari yace wahidatun awda goge sau daya ko ka bari in ya zama larura ka goge goshin ka sau daya ko kuma ka bar ma gogewa shi yafi wato lafazin da yazo a musnadul imam ahmad shine sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi inji abu zar al-gifari an kulli shay'in na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da komi hatta sa'altuhu an masyil hasa hasidin tambaye shi game da goge tsakuwa fa qala sai yace wahidatun awda goge sau daya ko ka kyale wannan hadisin babu shakka malamai suna karban sa in ka duba majmu'u fatawa na shaykhul islam mujallad na 22 shafin 165 yana daga hujjar da take nuna wannan hadisi yana da inganci hadisin da yazo a musnadul imam ahmad hadisin da yake tafi shine yace wa fi sahih yazo a sahih muslim kitabul masajidi wa mawabi'i salati babu karahati masyil hasa wa taswiyati turabi fi salati goge tsakuwa daga goshin mutun kana sallah kana goge goshi ko kuwa kana share wurin da zaka dora kanka lokacin inda zaka dora goshinka kasa musamman al-imam muslim yayi masa babi yana kitabul masajid hadisi 546 ibnu hajar yace an samu hadisi an mu'aqibin nahwuhu riwayar mu'aqibu tana kamar riwaya ta abu zar al-gifari abinda ya bambanta riwayoyi guda biyun bi gairi ta'lilin riwayar mu'aqibin ba a kawo bayanin illar da ta sa aka ce karfa goge goshin ba shine ta'lil abinda ake nufi da at-ta'lil bayyana illa bayyana dalili da yasa aka ce karfa goge tsakuwa a wancan hadisi na Abu Zarri an yi bayanin dalili aka ce fa innar rahmatat wajihuhu saboda rahmar Allah tana fuskantar mutum idan yana goge goshin sa kamar yana kawar da wannan rahama ta Allah saboda haka ya kyale amma lafazin al-imamu muslim hadisin mu'aqibu babu ainihin bayanin ta'lil yanda lafazin hadisin yazo shine an mu'aqibin qala zakara nabi sallallahu alaihi wasallam al-mashaf al-masjid yani al-hasa goge tsakuwa a masallaci qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kunta la budda fa'ilan in ya zama dole sai kai fawahidatan to ya zama sau daya kawai in ka duba sharhin hadisin wanda al-Imam an-Nawawi yayi a mujallad na 5 shafin 37 yana cewa wattafaqa al-ulama malamai sun yi ittifaki malamai fahimtar su ta zo daya ala karahatil mashi babu kyau mutun yana sallah yana goge goshin sa ko yana share wurin da zai yi sujuda li'annahu yunafi tawabu'a saboda yana kore samuwar tawali'u yana kore samuwar tawali'u kana sallah kana goge goshi kamar kana nuna wa Allah baka ji dadin abin da kake ba tun daga shi har goshinka ma ya tsakuwa don haka bari ka goge kaga ya raba ka da tawali'u kai da ake so ka nuna kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala sai kana nuna ma akwai wani abu da ya same ka a sallah wanda baka so ba ga kasa na ya makale ma a goshi ko ko wurin sujudar baya da kyau bari ka gyara kaga duk ya nuna naqasat tawali'u ga bawa sannan baya ga wannan al-Imam an-Nawawi yace li annahu yashghalul musalli yin haka yana dauke hankalin mai sallah a maimakon ka maida hankalinka ga sallah sai ya zama ka maida hankalinka wajen goge goshi ko gyara wajen sujuda ya kawo maganar al-Qadi Iyadh yana cewa wa kariha salafu magabata sun kyamata mashal jabhati fi salati magabata sun kyamaci mutun ya rika goge goshin sa idan yana sallah wa qabla al-insiraf yani min al-masjid kafin ya bar masallacin mimma ya ta'allaqu biha min turabin wa nahwihi ko menene ya makale a goshinka magabata sun kyamaci ka goge shi kafin ka bar masallacin domin matukar kana masallacin kana ganawa da Allah kuma ana son a samu tawali'u tare da kai saboda haka karka goge don akwai hadisi da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah an yi ruwan sama har aka gama sallah manzon Allah yana sujuda akan laka shine sahabin yace ga goshin manzon Allah da laka bayan an gama sallah me yake nuna maka da a ce annabi yana katsewa kafin a gama da ba a gani ba manzon Allah ya kyale har aka gama sallah da wannan lakan domin me ya nuna maka cewar ana buƙatar ka zama mai tawali'u ga sallah wanda bai yawaita motsi domin idan zaka yi ta goge goshinka to babu shakka mutum zai yawaita motsi yana sallah din saboda haka shi ma wannan goge goshin ya samu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ke share ƙasa kafin ya dora goshinsa idan zai yi sujuda duk waɗannan abubuwa ba su da kyau wanda manzon Allah yake cewa in ya zama dole ne ma to kai sau daya sauran har ka gama sallah ba a samu ka sake yi ba sannan al'amari na hudu wanda yake hana a samu al-khushu'u a sallah shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wa an Aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa sa'altu rasulullah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salati game da waige ana sallah waiwaye mutum ya rika waigawa yana sallah me hukuncin sa fa qala sai manzon Allah yace huwa ikhtilasun sanene at-takhalus at-tasalub da larabci yani at-takhalus shine at-tasalub me ake nufi da sane ayi maka sata a koye ba kama iya sani ba ko shine sane dan sane ya sace kudin mutum aljihunsa amma har aka dauki kudin baka gane ba shi sa aka kira shi sane wannan da larabci ana kiransa al-ikhtilas shaytan ya maka sata kana sallah baka ma san amma satan ba shine abinda manzon Allah yake nufi wato sata ce ta dabara da shaytan yake wa ainihin ladan mai sallah yaktalisuhu shaytanu min salatil abdi shaytan yake sane daga sallar bawa hadisin yana sahihul bukhari shi yasa yace rawahu al-bukhari fi abwab sifati salati babul intifati fi salati hadisin 751 yace wa at-tirmidhi a riwaya ta al-imam at-tirmidhi akwai hadisin Anas ga hadisin Aisha ga kuma hadisin Anas game da mas'ala ta waiwaye ana sallah wa sahahahu al-imam at-tirmidhi yace hadisin ya inganta iyyaka wal iltifata fi salati ka kiyaye waige kana sallah fa innahu halaka domin ko halaka ce fa in kana fala budda haka ne in ya zama dole sai an yi waiwayen fa fit tatawwu'u to ayi a cikin sallar nafila wannan hadisin duk da cewa ibnu hajar ya ce al-imam at-tirmidhi ya inganta hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 4399 da ba'ifu targhib wa tarhib hadisin 290 inda hadisin nan ya inganta to babu shakka da waige a sallah yana bata sallah domin tunda annabi ya ce fa innahu halaka kaga ya gwada cewa sallar ta baci saboda haka duk malaman fiqh suna cewa waige a sallah yana nakasa sallar bawa wannan shi ya nuna hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta tambaye shi game da waige ana sallah manzon Allah yake sane ne shedan yake yana rage wa mutum ladan sallarsa kaga manzon Allah yana nuna cewa dan mutum yana sallah ya waiga sallar ba ta baci ba ko illa dai shedan ya rage masa ladan sallarsa amma hadisin al-imam at-tirmidhi kai la'akari da shi iyyaka wal iltifati fi salati wal iltifata fi salati fa innahu halaka yana nuna ne sallar ta baci domin idan aka ce waige a sallah halaka ne halaka kuwa ai ba karamar abu ba bace saboda haka sallar ta baci kenan wannan hadisi yana da rauni saboda yayi karo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ibnu hajar al-asqalani al-litafi fathul bari mujallal nabi shafi 234 yana cewa dalla alal karahati wa huwa ijma'un wannan hadisi na Aisha ya mana ishara da cewa waige a sallah makaruhi ne saboda ita tayi tambaya ina hukuncin waige ana sallah manzo Allah yace huwa ikhtilasun yaktalisuhu shaytanu min salatil abdi sanene shedan yake yi masallar bawa yana rage masa ladan sallarsa annabi bai ce sallar ta baci ba saboda haka dukkan malaman sunna suka ce makaruhi ne mutun yana sallah yana waigawa mutun yana sallah yana waigawa lakin dal jumhur ala annaha litanzihi ba wai sallar mutun tana baci ne saboda ya waiga ba amma akwai malaman da ke cewa ya harumu illa lil darura haramun ne mutum ya waiga yana sallah sai dai in akwai larura kamar Ibn Hazmi al-Andalusi in ka duba littafin al-Muhalla. Amma zahiri abinda ya nuna, abinda hadisin Aisha yake mana ishara da shi, shine makaruhi ne. Kuma akwai hadisai waɗanda suke nuna waige a sallah ba shi da kyau, hadisan suna da yawa wanda Ibn Hajar ya kawo su a cikin sharhin hadisin Aisha din nan, Allah ya kara mata yarda, a cikin Fathul Bari. Daga cikin su akwai riwayar al-Imam Ahmad da Ibn Khuzaima, hadisin Abu Zar al-Ghifari, la yazalu al-abdu muqbilan ala al-abdi fi salatihi, Allah bai gushewa yana fuskantar bawa idan yana sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana fuskantar bawa idan yana cikin sallah, malam yaltafit, inda bai waiga ba. Fa idza sarafa wajhahu anhu, idan bawa ya kauda fuskarsa daga Allah, in sarafa shi ma Allah sai ya kawar. Shikenan. Hadisi ne mai kyau, yana sahihu targhib wa tarhib, hadisi ne 254. Kaga ya nuna cewar akwai falala ga wanda zai tsaya yana fuskantar wuri guda har ya gama sallah. Idan ka waiga to kana samun nakasa ta rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan akwai hadisin Al-Haris Al-Ash'ari wanda yake kama da hadisin Abu Zar Al-Ghifari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yana cewa fa idza sallaitum fala taltafitu, don haka in kuna sallah ku daina waiwaye. Hadisin yana sunan Abi Dawud, sunan Nasa'i. Don haka Ibn Hajar ya ce wal muradu bil iltifatil mazkur, malamai sun yi ittifaki akan cewa waiwaye ana sallah bai bata sallah, amma sharadinsa ma lam yastadbir al-qiblata bi sadrihi aw unuqihi kullihi. Sharadi idan kirjinka bai bar al-qibla ba ko wuyarka gaba daya, kirjinka da wuyarka, idan kirjinka ya bar al-qibla sallah ta baci, idan wuyarka gaba daya ta bar al-qibla sallah ta baci. To amma babu shakka waiwaye a dalilin larura halal ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi. Kamar misali lokacin da manzon Allah yake tsananin rashin lafiya, sayyidina Abubakar yana limanci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito, sayyidina Abubakar ya zama yana isarwa sauran sahabbai sallar Annabi, saboda ba su iya jin muryar manzon Allah saboda tsananin rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah yana sallah a zaune, sayyidina Abubakar kuma yana isarwa sauran sahabbai kabbarar Annabi Muhammad. Ya zama kenan yana isarwa game da kabbara ta manzon Allah ga waɗanda ba su ji, yusmi'un nasa takbirahu, hadisin Jabir. Faltafata ilaina, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya kalle mu, inji Jabir. Fara'ana qiyaman, sai ya gan mu duka muna tsaye, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, saboda tsananin rashin lafiya bai yi sallan a tsaye ba, yana zaune. Fa ashara ilaina, sai manzon Allah ya mana ishara cewa ku zazzauna. Fa aqadna, sai dukkanmu muka zazzauna. Fa sallaina bi salatihi qu'udan, ya zama shi yana limanci a zaune, mu ma muna koyi da shi a zaune. Fa lamma sallama, lokacin da manzon Allah ya gama sallah, sai ya ce in kittum an taf'alu fi'il farisa war rum, kadan ya rage ku yi irin abin da mutanen Farisa suke yi da kuma mutanen Rum abin da suke aikatawa. Menene suke aikatawa? Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun, sarakunan Farisa da Rum suna zaune, sannan ga dogare na tsaye a kansu. Manzon Allah ya ce kun kusa ku yi irin abin da arnan Farisa da kuma kafiran Rum suke aikatawa, masu mulki na zaune, talakawa na tsaye a kansu. Fala taf'alu, kar ku yadda ku yi haka. Sai manzon Allah ya ce i'tammu bi a'immatikum, ku rika kwaikwayon limamanku. In salla qa'iman, idan liman yayi sallah a tsaye, fa sallu qiyaman, kuma ku yi sallah a tsaye. Wa in salla qa'idan, idan liman yayi sallah a zaune, fa sallu qu'udan, kuma ku yi sallah a zaune. Hadisin yana sahihu, sunan Ibn Majah, hadisi na 225 da at-ta'liq ala sahih Ibn Majah da sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 605 sahihu sunan Nasa'i, hadisi na 832. Ka duba sifatu salatin nabi, zaka ga bayani akan wannan hadisi asalinsa yana sahihu Muslim. Kaga wannan ya nuna cewar shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiga yana sallah. A dalilin me? Saboda ya musu magana, ba wai dan ya ga abin da suke yi ba. saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah yana ganin bayansa kamar yanda yake ganin gabansa. To Allah ya nuna mar su suna tsaye shi yana zaune, shine ya waiga dan ya musu ishara ku zazzauna. Allah ya sa mun gane, kaga waiga wasa din nan larura ce, saboda haka idan larura ta sa zaka waiga a sallah, zaka waiga saboda larura, wannan babu laifi. Amma idan ba larura bane babu shakka yana nakasa tawali'un bawa a lokacin da yake sallah. Al'amari na biyar wanda ke hana a samu al-khushu' a sallah shine hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, yace wa an Anas radiyallahu anhu, ko an karbo hadisi daga Anas yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla, bai kawo wannan ba sai ya datse. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki an tofa a al-qiblar masallaci, fa shaqqa dhalika alaihi, ganin haka ya kuntata masa bai ji dadi ba, hatta ru'iya fi wajhihi, sai da aka ga alamar bacin rai a fuskar manzon Allah. Fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe, fa hakkahu bi yadihi, ya goge wannan kaki da aka yi aka tofa a goshin masallaci. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, shine sai ya datse duka wannan labarin, yace wa an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce wa mutane, idza kana ahadukum fi ssalati, idan ɗayan ku ya kasance yana cikin sallah, fa innahu yunaji rabbahu, yana ganawa da Allah mahaliccinsa ne, fala yabzu qanna baina yadayhi, kada ya zubar da yawu ta gabansa. Akwai bambanci tsakanin albuzaq da annukhama. Albuzaq malamai suna cewa minar riqi masala, yawu narkakke, yawu ya cika bakin mutum, wannan shi ake kira albuzaq. Wannan ya nuna cewa kuskure ne a ringa ajiye kurtu a masallaci wai saboda zubar da yawu, babu shi a sunnar manzon Allah. Wannan kazanta ne kawai, babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka zaka ga wasu suna sayo kurtu da yawa su zuba a masallaci don su samu lada. Fala yabzu qanna baina yadayhi, kada mutun ya zubar da yawu ta gabansa. Dan ka ce kada ya tofa kaki ba laifi bane, don albuzaq da annukhama da annukha'a da sauran suna da ma'ana jinsi guda, amma dai asali albuzaq minar riqi masala, zubar da yawu. Abin da yasa aka ce karka zubar da yawu, saboda mutum yana salla yawu ya cika bakin sa, yaya zai yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace karka zubar ta gabanka, wala an yaminihi, karka zubar ta damanka, walakin an shimalihi, sai dai ta hagunsa, tahta kadamihi, nan ma karkashin kafansa. Idan kenan masallacin akwai tsakuwa, saboda idan ya zuba a kasa sai ya take. Wannan wato kamar zamanin su kenan, lokacin da masallatan su babu shifidu da sauransu. Amma karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko kuma kai haka, sai manzon Allah ya kama sutura sai ya zuba yawun sai ya mutsutsuka. To wannan shi ya rage, tunda yanzu dai ba za ka zuba kakin a kasa ba, ko sai dai ka zuba aljihunka ka mutsu suke, idan an gama sallah ka je ka wanke riga. Wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace au tahta qadamihi, ko mutun ya zuba a karkashin kafansa. Wannan riwayar al-Imam al-Bukhari ya zo fi mawatin kaseera, wurare da dama. Kaga kenan mutumin da yake sallah yana tofa kaki, shi ma a dalilin haka yana rasa nutsuwa a wannan sallah. Allah ya sa mu gane. Al'amari na shida wanda yake hana tawali'u a sallah shine hadisin Anas har yanzu. Wa anhu qala, hadisin yana cewa hadisin al-Imam al-Bukhari, wannan shine ya kawo karshe don ya ce wa fi riwayatin yani tahta qadamihi, kana qiramun li Aisha radiyallahu anha. Anas bin Malik ke ba da labari, akwai wani labule da Aisha take da shi. Al-qiram sutura ne raqiq min sufin, zu alwani, wanda har yanzu zaka ga mata sukan yi ado da shi, wato aka raba daki da shi, ko kuma a raba gefen gado da shi, kamar labule mai tsawo haka, wanda zai zama kamar ya mai da daki ya zama ciki da falo, wato a killace inda gado yake, wanda wani ya shigo ba zai kalli gadon ba. To wannan shi ake kiransa al-qiram, labule ne, amma abin nan yana da rasha-rasha ba shi da kauri, ya zama satar bihi janiba baitiha, haka yace ko ta suturta gefen ɗakin ta da shi. Me yake nufi da ta suturta? Ta raba ɗakin gida biyu kamar ya zama ciki da falo. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, idan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai sallah ya ringa kallon kiram din wannan labulan da ya raba ɗakin, yace mata aniti anna qiramaki hadha, ki kawar mana da wannan labulan naki, kawar mana da wannan labulan naki. Fa innahu la tazalu tasawiruhu, domin zane-zanensa ba su gushe ba, ta'aribu li fi salati, suna bijiro min a lokacin da nake sallah. Idan mutum ya yi ruku'i sai ya rika tunanin hotuna ko kuma zane-zanen da ke jikin wannan labulan, ya zama maimakon hankalinka yana ga sallah, mutum ya koma tunanin hotunan da ya gani. Wannan ya nuna cewa mutum ya zuba hotuna a ɗaki ko a masallaci, babu shakka ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saba ma sunnar manzon Allah. Ba ma hoto kawai ba, duk abin da zai iya ɗaukan hankalin mai sallah bai kamata a same shi a masallaci ba. Don haka yasa malamai suke karhanta samun rubuce-rubuce a masallaci. Misali, zaka ga wasu masallatai bayan an gama za a zana ayoyin Alkur'ani a ciki. To wannan ado da aka yi a masallaci, idan mutum ya tsaya sallah, maimakon ya rika tunanin Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya koma kallon waɗannan zane-zane har a gama sallan, ba shi da lada. Kun gina masallaci amma kun raba mutane da ladansu. Saboda haka kuskure ne rubutun ayar Alkur'ani ko hadisin manzon Allah ko manna hotunan wasu malamai a cikin masallaci. Kai hatta manna-manne, malamai na cewa ko da sanarwa ne za a yi, to ta alƙibla a daina aje shi, saboda hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ta alƙibla a daina aje shi, ko mine ne ya zama an sa shi ta baya, shi ne fi dacewa da sunnar manzon Allah. Domin in yana gaba, to babu shakka zai ɗauki hankalin mai sallah. Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 374. Yace wattafaqa ala hadisiha, sannan su biyu wato al-Imamul Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisin Aisha fi qissati an bijaniyati Abi Jaham, game da labarin dardumar Abu Jaham. Sunan wata darduma ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira an bijaniya. Darduma ce mai kauri, tana da geza, tafi kama da majanyi wanda mata ke daurawa a yanzu, saboda tana da ado. Yanda ka san majanyi sakarsa na da ado kuma yana da geza, haka wannan darduma take a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutumi yayi kyautan darduman nan ga manzon Allah. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau darduma yana sallah, zane-zanen wannan darduman sai ya dauki hankalinsa, sai manzon Allah ya ce ku dauki darduman nan ku maida ma Abu Jaham ya canza min ya bani wata, don wannan tana shagaltar da ni. Sai yace fa innaha alhatni anifan an salati, bai kawo anifan ba, domin wannan darduma ta shagaltar da ni dazu game da sallar da nake yi. Kaga kenan, hatta shimfidar masallaci bai kamata a samu wato wani zane-zane da hotuna wanda zai rama yana ɗauki hankalin mai sallah ba. Hatta zaka samu darduma da ke da hoton masallaci kansa, shi ma abu ne wanda zai iya ɗauki hankalinka. Me ya kamata a ce masallaci ya, wani irin darduma ya kamata a sa, shi zai zama kala ɗaya, ko dai baki gaba ɗaya, ko fari gaba ɗaya, ko wani launi gaba ɗaya, wanda ba zai iya ɗauki hankalin mai sallah ba. Allah ya sa mun gane. Wannan yana cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim, ya nuna cewa cikin ɗakin mai sallah kar a samu zane ko hoto, a dalilinsa mai sallan nan zai samu naqasar al-khushu'u a sallarsa. Na biyu, wurin da mai sallah ya tsaya kar a samu zane-zane ko wasu hotuna, a dalilin shi za a samu naqasu ga al-khushu'u ga mai sallah. Sai ya kawo al'amari na bakwai, shine hadisin Jabir bin Samura. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله ياتي لينتهين أقوام للي وسمتان سدينا يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاة ودن سكي لغا إذا ننس سنة كلا سبا الحالي سنة صلى للي سدينا أو لا ترجع إليهم كوكوا غننس بزيداو غريسوا. حديث ينا صحيح مسلم, hadisi 428. Wannan tsawatarwa ne annabi yayi, amma abin bai taba aukuwa ba. manzon Allah ya tsawatar amma ba wai abin ya taba aukuwa bane, tsawatarwa ne saboda a hana mutane kallon sama suna sallah. In ka duba Mukhtasar Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiyya littafin al-Imam Muhammad bin Abi Bakar ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallad na farko shafi na 486, ibn al-Qayyim yace wattafaqa al-ulama'u, malaman sunna sun yi ittifaki, ala anna raf' al-basar ila as-sama'i lil-musalli manhiyun anhu, mutun yana sallah ya daga idonsa ya kalli sama an hana. Duk malaman sunna sun yi ittifaki, wato duk malaman fiqhu gaba daya a tarihin musulunci sun yadda babu kyau ana sallah ana kallon sama. Akwai hadisin al-Imam Ahmad wanda ya kawo daga Muhammad bin Sirin, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi kana yarfa'u basarahu ila salati ila samai. A farkon zamanin musulunci manzon Allah yana daga idonsa ya kalli sama, wannan shine yasa a suratul baqara Allah yake bada labari yana cewa qad nara taqalluba wajhika fis samai, wannan farko ne manzon Allah yakan daga idanunsa yana kallon sama. Amma daga baya Allah ya saukar da suratul mu'minun, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un fa kana basaruhu la yujawizu mawdi'a sujudi. Daga saukar wannan sura idon manzon Allah baya wuce wurin sujudarsa. Fa hadha mimma ja'at lahu shari'a takmilan lil fitra li anna da'iya as-sa'ila alladhi umira bil khushu'i. Ibn al-Qayyim yace kai da kake sallah kana addu'a kana roƙon Allah, idan mai roƙo ai ya kamata ya zama yana kaskantar da kai, mai roƙo ya kamata ya zama yana kaskantar da kai, wa huwa zullu wa sukun, a samu kana da nutsuwa kana da nuna kaskanci, sai aka samu kana sallah idan kana sama. La yunasibu haluhu, yace wannan bai dace da halin mai roƙo ba. An yanzura ila dahiyati man yad'uhu wa yas'aluhu, ko da ta mutane ne mu yan idan kana roƙon abu kakan nuna kaskanci, amma kana roƙo ka ƙurawa mutum ido anya, yace bal yunasibu li itraqu wa khabd basarihi amamahu, abinda yafi dacewa gare ka kai da kake roƙo shine zama ka sunkuyar da kai, ka kaskantar da kai, idanunka suna kallon wurin sujuda kana roƙon Allah. Wannan ba wai yana nuna cewa Allah wato ya baya sama wato sama da shi ba, wannan yana nuna cewar tawali'u kake ma Allah. Saboda me? Saboda kana ibada gare shi. In ka duba Majmu'u Fatawa mujallad na 22 shafin 559 zaka ga bayani irin na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Haka nan a littafin Fatawa al-Lajna mujallad na 5 shafin 380 yace wa zalika li anna raf' al-basar ila as-sama'i, sannan daga ido ana kallon sama ana sallah. Kad yusabbibu ru'yatal musalli li ashiya'in tushghilu qalbahu, idan mutum zai daga idon sai kalli sama yana sallah, to babu shakka zai iya ganin wani abu da zai shagaltar da zuciyarsa game da sallah. Wa tamna'uhu min al-khushu'i fi salati, abinda zai hana shi a samu al-khushu'u a sallarsa wa tadabburi azkariha da kuma la'akari da zikirin da ke cikin sallah. Abu na takwas wanda yake raba mutum da tawali'u a sallah shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda, yace walahu an Aisha radiyallahu anha, an karbo hadisi daga al-Imam Muslim har yanzu daga game da Aisha Allah ya kara mata yarda, qalat Aisha tana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi mun yi magana sa a baya, la salata bi habarati ta'amin, babu sallah idan wani abinci ya zo. Wanda wannan hadisin shi ya nuna cewa ba sallar magariba kada yake magana akai ba, yana sahihu Muslim kitabul masajid babu karahati salati bi habarati ta'am, hadisin 560. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala wa huwa yudafi'uhul akhbathani, kuma kada yayi sallah alhali, wato yana matse kazanta biyu, kazanta biyu shine bayan gida da kuma fitsari, mutum yana matse fitsari ya zama amma duk da haka ya tsaya yana sallah da wannan hali, wannan makaruhi ne. Babu kyau mutum yayi sallah alhali ga abinci nan bai ci ba, sannan koko mutum yayi sallah yana matse da fitsari ko bayan gida, wannan yana daga cikin abin da malamai suka karhanta. La salata bi habarati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan al-bawl wal-ga'id. In ka duba littafin fiqhu zaka ga ansa as-salatu haqinan ko as-salatu haqiban ko as-salatu haziqan. Waɗannan kalmomi uku suna zuwa a littafin fiqhu. As-salatu haqinan, mutum yayi sallah yana matsa da fitsari. As-salatu haqiban, mutum yayi sallah yana matsa da bayan gida. As-salatu haziqan, mutum yayi sallah yana matsa da hutu. Wa ma dhalika fa salatu sahiha ma al karaha. Amma duk da haka sallar ta inganta sai dai yayi makaruhi. In ka duba sharhun Nawawi ala sahih Muslim mujallal na biyar shafi na 38, ba kyau mutun yayi sallah yana matsa da dayan uku din nan, ko dai ba haya ko ko ya zama fitsari ko kuma hutu, babu kyau. Amma idan mutun yayi sallah a wannan yanayi, sallar sa bata bace ba, matukar dai ba su fito ba. Abu na ƙarshe na tara wanda ke hana a samu tawali'u a sallah shine yazo cikin hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yace at-tasa'ubu minash shaitan, hamma yana daga shaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, idan ɗayan ku ya samu hamma, falyakdhim, sai ya kokarin haɗiye shi, matse shi, hana shi ya fito. Raddahu wa habasahu, shine kammu. Mutum yayi kokarin runtse bakinsa ya haɗiye wannan hammar da za ta zo mar, mastata a gwargwadon iyawansa. Wannan shine matakin farko. In ya gagara sannan ya kasa hannu ka rufe. Amma abinda aka fi so shine kayi kokarin hana hamman ya fito, kayi kokarin haɗiye shi, kayi kokarin danne shi. Saboda me? Idan ka ɗaga hannunka wajen rufe hamma, an samu aiki a sallan, lada na raguwa. Allah ya sa mun gane. Domin da zaran mutum na motsi a sallarsa, lada kuma automatically yana raguwa. Saboda haka manzon Allah ya ce mutum ya yi kokarin matse hamman kada ya yi shi. Wannan yana sahihu Muslim, kitabu zuhdi wa raqa'iq, babu tashmit al-atis wa karahati tasa'u. Ya ce wa Tirmizi, haka ma al-imamu Tirmizi ya ruwaito hadisin nan. Wa zada, al-imamu Tirmizi ya yi kari a riwayarsa, fi salati, ba'da qawlihi, wato bayan ya ce at-tasa'ubu, qala at-tasa'ubu min ash-shaytan, wa riwayata al-imam Muslim at-tasa'ubu fi salati min ash-shaytan. Wannan shine riwayata al-imam Tirmidhi. Al-imam Tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun. Sheikh al-Islam al-Tahim majmu'u fatawa mujallad na 22 shafin 615 yana cewa fa amma ma yughlabu alayhi al-musallimin utasin, atishawa in yarin jayi mutun yayi, wa buka'in kuka tarin jayi mutun yayi, tasa'ubin hamma yarin jayi mutun ya kai gayi, fa sahihu inda al-jumhur, akasarin malaman sunna sun ce annahu la yubtil, sallarsa bata baci ba, sallarsa bata baci ba. Idan ya zama ba makawa, dole sai ka kai gayin atishawa ko kuka ko kuma hamma, saboda larura kai kokarin matsayin abin ya gagara, sallar bata baci a dalilin haka. Duk da cewa an samu malaman da ke da'awar cewa sallar mutum take tana baci, amma akasarin malaman sunna abinda suke faɗi kenan. Saboda lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam, falyakdhim mastata'a, yayi kokarin mayar da shi, shine falyakdhim, yayi kokarin tsare shi, mastata'a, gwargwadon iyawarsa, ya nuna cewa sallar bata baci ba. Da a ce sallar tana baci, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani a gabansa. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, kuma Allah ya mana gafaran kuskure. Ina ga mun zo ƙarshen babin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.